بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لهدي شدا غوتن شعبان هجر من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1441 daidai da 29 ga watan March shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 81 cikin jerengir karatutuka daga littafin Alfiyatul Hadith ta Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi rahmatullahi alayhi, wato Al-Imam Abdurrahim ibn Al-Husayn kenan. Allah ubangiji ya gafarta masa. Zamu tashi inda malai yake cewa man dhukira bin'utin muta'addida, yace wa nabi an ta'rifa ma yaltabisu min khallatin yu'na biha almudallisu min na'tirawin bin'utin nahwa ma fu'ila fil kalbiyyi hatta abhama Muhammad ibn al-Sa'ib al-Allama سماه حمادا أبو أسامة وبأبي الندرس وبأبي الندر بن إسحاق ذكر وبأبي سعيد الأوفي شهر. مالا يتشي من ذكر بنعوت متعددة وتبياني أكم رواية wanda aka ambace shi a cikin isnadoji bin'utin da sifofi muta'addida mabambanta. Malam Iraki yace wa'ana ya kai ɗaliban ilimi ka ɗauka da muhimmanci, min al-inaya, ka ba da muhimmanci zuwa ga sanin bi an ta'rifa, don ka san ma yaltabisu min khalla, abinda ke iya rikirkicewa min khallatin, na daga siffa al-khalla bi ma'ana al-khasla, yu'na bihal mudallis, wanda wato mudallisi ya bada muhimmanci wajen yin abu. Wato yi kokari ka gane sunaye da siffofi waɗanda masu magudi a isnadi suka bada muhimmanci wajen faɗan su da fuska daban-daban, su faɗi mutum ɗaya da kamanni ko siffofi daban-daban wanda asalin manufarsu don ka a gane shi. Inan da ya ce al-mudallis littaglib ne don nuni zuwa ga cewa mudallisai su ne suka shahara da yin haka, su ne mafi yawan masu yin haka. Amma an samu malamai waɗanda ba a taɓa tuhumarsu da tadlisi ba, su ma sukan caccanza sunayen wato mazajen da suke riwaya daga gare su, kamar yadda al-Imam al-Bukhari yakan yi, kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yakan yi, Allah ubangiji ya gafarta musu ga baki din su. To dai amma dai mudallisai su ne kan gaba wajen yin haka. Su mudallisai sukan yi haka dan manufa daban-daban, ko dai manufar kokarin nuna yawaita sunaye na mazaje wani lokaci, saboda mai riwaya mai rauni ne sai su ambace shi da yadda ba za a gane shi a gane raunin sa ba. Wani lokaci saboda ƙarancin shekarunsa ba su so a gane wannan malami nasu ƙanƙanin yaro ne. Wani lokaci kuma mutumin da ke da ƙarancin malamai yana so ya nuna kamar yana da malamai da yawa. Wani lokaci kuma da gangan don horar da ɗalibai, kamar shi Imam Bukhari yakan yi haka don ya ba wa mai karatu dama ya wasa ƙwaƙwalwa, ya ƙoƙarin gano nan da ya ce kawai haddasana Ahmad wa yake nufi, yana da Ahmad da yawa da ire-iren su. To yakan yi wannan littamrin domin abin nan don a gwada ƙwanduwa a wasu ƙwaƙwalwa. Wani lokaci kuma sukan ce malamai suna yi haka littamiz don bambancewa, idan ya zama yana da mukfir ne shi kuma sai a bambance shi daga saura da makamantan haka dai, kamar yadda za a tarar da ire-iren waɗannan bayanai a cikin littafai da aka tattauna game da mudallisai. Wallahu alam. Yace min na'ti rawin, wato abinda mudallisi ke yi da yawa da yawa, min na'ti rawin bin'utin, na siffanta wani mai riwaya da siffofi daban-daban, nahwa ma fu'ila fil kalbi, kamar irin abin da aka samu malamai da dama sun aikata game da al-kalbi al-kalbi anan nisba zuwa ga kal ibnu wabara waye ake dangantawa shine zai ambata mana a gaba kadan hatta abhama har aka wayi gari al-kalbi ya zama an wato yi ibhamin sa an kasa gane ma waye shi a wasu lokuta hatta abhama ay abhama al-amr fihi ala kathirin min udul riwayat da dama daga cikin mazaji masu ilmi al'amarin kalbi ya rikice musu waye kalbi yace Muhammad ibn Sa'ib al-Allama al-kalbi shine Muhammad ibn Sa'ib ibn Bishr al-Kufi kamar yadda Zahabi ke mishi take yake cewa al-Allamatul Akhbari babban malami masanin labarai wanda muttafaqun ne ala dha'fihi wa muttahamun bil wad'i kuma shi'iyyun kuma kace rafidi kamar yadda Darqutni yake fada malami ne mai rauni ta fuskar duk malami sun hada kan raunin sa ta fuskar ana tuhumar sa da shi da kera hadisai kuma yana da ra'ayi irin na shi'anci ko rafidanci ya rasu a shekara ta 246 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ashabul kutub sita al-imam at-tirmidhi ya kadaitu da riwayar hadisin sa wanda zai mana ishara shi malam anan gaba kadan game da hadisin wannan malami mutum ne mai rauni kamar yadda ibnu hanbal ahmad ibnu hanbal yake fada da aka tambaye shi game da shi yake cewa inna ma kana sahiba samarin wa nasabin ai wannan tadi kawai ya iya da fira ya dai iya zaman fira da kuma sanin dangantakan mutane ba ilimi ne da shi zalla ilimi na shari'a duk da yake a cikin ilimin addini akwai labarai akwai sanin dangantaka Qur'ani ya zo da batu akan labarai na al'ummomi amma abinda Ibnu Hanbal yake ishara anan shine shi daukacin ilimin sa kawai tadi din ne wato a samu malami wanda kawai surutu ne labaran duniya ne kawai karatun sa to wannan ba za a anshi ilimi a wurin sa ba sai dai ana neman labari sai a ji wurin shi ya zama kawai kamar jarida kenan amma asalin ilimi shine wanda za a karantar da fadin Allah da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fitar da fikihun da ke cikin su da abin da ke cikin su na fa'ida a karantar da mutane ta fuskar wato koya musu addini da tarbiyya da zuhudu da sanin ya kamata da kula da makomar su da ibadar su da shari'ar musulunci da dangantakar su da sauran bayi da makamantan su to wannan shine ilimi amma ya zama tadi ne kawai zalla tarihi kawai da labarai wannan kamar da Amr ibn Hanbal yake fada ne yake cewa wa ma zanantu anna ahadan yuhaddithu anhu ni wallahi ban ma dauka wani zai jira koyon karatu a gurin sa ba sai dai mun labari kake so koya to amma kuma an samu sun koyi karatu a gurin sa kaman Thauri Sufyan ibn Sa'id al-Thauri ya kasance daga cikin daliban sa amma yakan yi tadlisin sa wallahi alim yakan kira shi da suna Abul Mundhir kamar da zamu zo mishi ya kasance ya da alkunya iri daban-daban akan ce mishi Abul Mundhir akan ce Abul Nadri wasu ce Abu Hisham wasu ce Abu Sa'id sunaye iri daban-daban da alkunyo iri daban-daban shine al-kalbi da malam yace Muhammad ibn Sa'ib al-Allama Muhammad dan Sa'ib al-Allama babban malamin nan amma kuma mara aminci sammahu Hammadan Abu Usama Abu Usama shine Hammad ibn Usama ibn Zaid al-Kufi babban malami daga cikin rijalul kutub sita wanda ya rusu shekara ta 201 babban malami ne an fi kiran shi da suna Abu Usama yana da riwaya a littafai daban-daban to ya da yazo ambatan wato Muhammad ibn Sa'ib sai kiran shi da suna Hammad shi ke nufi da sammahu Hammadan shine maf'ul bihi din muqaddam kenan Abu Usama waye kiran shi da suna haka shine Abu Usama Hammad Abu Usama Hammad ibn Usama al-Kufi wanda yayi riwaya daga gare shi na hadithin Ibn Abbas hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi ya ce zakatu kulli maskin dibawu abinda yake matsayin yanka ga duk wata fata shine idan an ji ta wannan hadisi yana cikin littafin al-Musaddaraf na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da Imam al-Khatib al-Baghdadi ya fitar da shi a cikin al-Muwaddih wanda khatibuna da littafi dama kan wannan qadiya ta iskaliyat irin waɗannan shine الموضح لأوهام الجمع والتفريق سنة أقولكما طالب الإمام الدارقطني شني الأزدي عبد الغني الأزدي ابن سعيد شما ينادى أفون وجن فلن قانا وطا بيرني قوتا شعبان شدر وكما يدنا فلي أفرقو موقع المستعان نعم يتشق بدا تشيوى محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة أبو أسامة يكرش لسنا حماد كما يدى مكجي وانا رواية لكي تكلتا المستدرك نعبو عبد الله الحاكم النيسابوري لكما لتافن الموضح نا الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه يكراش دوانا بن سونا عندي تشمش حماد بن السائب والله أعلم تأسيش وبي أبن ندري ابن إسحاق ذكر شكما محمد ابن إسحاق بابا مالمي ملتافن بن السيرة المغازي شكما دي ذو كران سيكراش دسونا أبو ندري يمش الكنيا دا أبو ندري wana alkunya tashi didda yake alkunya ce shahararriya sananniya ba boyayya bace game da shi da haka akwai karancin iskari game da haka abu madri ana kiran shi da haka Muhammad ibn Ishaq ne magazi ya kira shi zakar ya ambace shi amma alkunya ce shahararriya babu iskari akai to wannan ita ce mas'ala da na yi nuni zuwa gare ta cewa Muhammad ibn Ishaq da kuma al-Imam Abu Abdullah Abu al-Imam Abu Isa Tirmidhi a cikin as-Sunan dinsa sun ruwaito wannan hadisi da yayin da wannan fa'ida shine riwayar Ibn Ishaq daga Abu Nadri daga Bazan daga Ibn Abbas daga Tamim ad-Dari radiyallahu anhu wa an Ibn Abbas wa an abihi game da fassarar aya fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut zuwa karshen aya wadda ta sauka bayan wata kissa shahariya da ake cewa qissatu jamil fibba wanda shi Tamim ya bada labarin cewa kowa a cikin musulmai ya tsira daga wannan aya in banda ni da abokina wani lokacin suna kristanci suka tafi kasuwanci tare da wani mutum daga cikin Larabawa wanda yake maulani ga wasu mutanen kasar Makka da aka je ya tafi da wani dunkulan azurfa zai siyowa da wani sarki a kasar Sham to sai rashin lafiya ya kama shi ajali ya kusanto masa sai ya musu wasiya cewa ga dukiyarsa idan sun koma su kai ma iyalan shi Tamim yace bayan mutuwa wannan mutumi mu sai muka saida wannan dunkulan azurfa muka rabe kudin mu kowa dirhami 50-50 ko wani abu makamancin haka da muka koma kasar Makka iyalan suka ga kayan da muka kawo babu wannan dunkulan azurfa a ciki suka tambaya ina yake sai muka ce mu ba mu ga wannan abu ba iya abin da ya ba mu kenan muka yi mursisi muka ki shi kuma muka ci gaba da kashe kudin mu yace to bayan ya musulunta sai ya ji damuwa a zuciyarsa da nadama na abin da ya aikata sai ji tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai sai annabi ya bashi umarni cewa lalle ya mai musu da kudin su a wata riwaya kuma aka ce ya mai musu ne sannan ya je ba da labari wallahu alam duk da yake dai isnadin riwaya bai tabbata ba amma dai shahararriyar kissa ce malamai suna kawo ta a duk sa'ar da ake magana akan wannan mas'ala ta ainihin wato abin nan ko dai fasara wannan aya ta ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum ko kuma batu akan wannan mas'ala ta wato canza suna da nufin tadlisi ko makamantan su wallahu a'lam wa bi abin nadrib ishaq zakar wa bi abi sa'id nil awfi shahr yace haka kuma wa bi abi sa'id kuma da sunan abu sa'id al-awfi ya kira shi da haka al-awfi shine atiya ibn sa'ad ibn junadat al-awfi wanda yana da hadisi a cikin littafin abu daud da tirmidhi da nasai yar shika ta 111 bayan hijira malami ne mai rauni wanda yake shahararren malami ne mai rauni to shi ya ambaci ya ambaci Muhammad ibn Sa'ib da suna Abu Sa'id wanda shi na shi tabbas ya tabbata ma gudi ne ya sai hakan kamar yadda khatibu yake fada yake cewa wa inna ma fa'ala dhalika liyuhima an-nasa annahu Abu Sa'id al-Khudri yana yayi haka ne dan ya wawantar da mutane akan cewa Abu Sa'id ne Ibn Hibana shine bayyana mas'alar qarara yadda ta faru kamar yadda yake a cikin littafin shi Kitabul Majruhi a cikin mujalladin sa na biyu inda yake cewa sami'a atiyatu min abi sa'id al-khudri ahaditha abu sa'id al-khudri ya koya ma atiyatu al-awfi wasu yan hadisi kana falamma mata ja'ala yujalisu al-kalbi bayan rasuwan sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sai atiya ya koma yana zama a gaban majalisi a majalisin kalbi dinnan wa yahduru qisasahu yana halartar tadin da yake labaran duniya da yake yi wato wa'azi irin na da irin wa'azin tani so yana zuwa yana zama a wajen yana jin karatu wa kannahu aba sa'id sai dinga ce masa abu sa'id fa idza qala al-kalbi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza yahfadhuhu wa yarwihi anhu duk sanda kalbi yace annabi ya ce kaza annabi ya aikata kaza shi kuma aqiya sai ya haddace sai ji yana karasuwa daga gun malamin shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi idan yaje zai bada labari sai ya ce qala Abu Sa'id fa idza qila lahu in ya bada labari aka ce masa man haddathaka bi hadha wa ya gaya maka annabi ya ce wannan ya kulu sai ya ce Abu Sa'id sai ya ce Abu Sa'id ne shiru fa yatawahhamuna annahu yuridu Aba Sa'id al-Khudri sai su dinga tsammanin ko Abu Sa'id al-Khudri yake nufi sahabi wa inma arada al-Kalbi kuma tunda Abu Sa'id din malamin sa ne sai ya dinga rudar da mutane akan kamar da gaske Abu Sa'id ne ya gaya masa to amma dai malamai sun gano shi sai masa hukunci to baya ga shi an samu Al-Qasim ibn al-Walid al-Hamdani shi ma yana yima wannan Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi al-Kunya ya kira shi da suna Abu Hisham saboda yana da ɗan Hisham kamar yadda khatibu ba da labari kamar da riwaya da aka anso daga shi daga shi Al-Qasim ibn al-Walid din sai yace an Abi Hisham an Abi Salim an Ibn Abbas game da fadar Allah kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaba wanda hadisi ne dogo da yake da kissa khatib ya ruwaito shi sannan khatib ya kara kawowa daga Ibn Abi Hatim cewa baban shi ya tambaye shi game da wannan mas'ala suka tattauna akai to an samu kuma baya ga wannan an samu irin wannan wanda yake yafi wannan muni a gun wasu masu riwaya kamar yadda bin as-sakhawi yake bada labari a cikin sharhin shi na wannan litaji wato fathul mughith bi sharhi alfiyat alhadith da yake bada labari cewa yace wa ashaddu min hadha as-sani'i anna muhammad ibn sa'id ibn hassana ibn qais al-asadi al-maslub al-ma'ruf bil-kadhibi wal-wad'i ايضا يقول فيه يحيى بن سعيد الاموي محمد ابن سعيد بن حسان yace abun da yafi wannan muni shine akwai mutum sananne cewa makaryaci ne wanda ma an kere shi ne akan ƙarya shine Muhammad ibn Sa'id to wannan mutumi wanda ake cewa Muhammad ibn Sa'id ibn Hassan al-Asadi wanda kere shi akai a bisa kama shi da akai da zindiƙanci ne wa annabi ƙarya sai wani mai riwaya wato Yahya ibn Sa'id al-Umawi sai kawai kira shi da suna Muhammad bin Sa'id bin Hassan bai faɗi yadda za a gane shi ba wani lokaci haka aka samu kuma wani shi kuma mai suna wato Marwan ibn Muawiya shi kuma ya kira shi da suna Muhammad bin Hassan wani lokaci kuma ya ce da shi Muhammad ibn Abi Qais wani lokaci ya ce da shi Muhammad ibn Abi Zainab wani lokaci ya ce da shi Muhammad ibn Zakariya haka dai har suka rikita sunan shi ba a gane ko shi waye ba da ire-iren su malam as-sakhawi ya kawo misalan su mabambanta waɗanda suka faru game da masu rauni to kuma har sai ya kawo misalan kuma waɗanda aka yi ma malamai thiqatu alal misali yayi ya kafa misali yake cewa ومن امثله ابراهيم ابن ابي يحيى شيخ الشافعي daga cikin misalan shi akwai malamin sa Imam Shafi'i rahimahullah mai suna Ibrahim ibn Abi Yahya wanda sunan shi Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya shi Abu Yahya sunan shi Sam'an al-Aslami maulahu ibn Jurayz da yago sai yake cewa akhbarana Ibrahim ibn Abi Yahya fanasabahu li jaddihi wa huwa mashhurun bidhalik, wanda ya shahara da ana danganta shi zuwa ga kakan nasa. Wa kadhalika qala fihi jam'un minhum Yahya ibn Adam mimman rawa anhu, haka nan an samu wasu da dama suna kiran shi da wannan irin suna kaman Yahya ibn Adam. Sai ya ce wa qala ibn Jurayz marra, amma wata ran Ibn Jurayz yake cewa akhbarana Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Afa, wa qala marra, wani lokaci kuma ya ce Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Asim, wa qala marra, wani lokaci kuma ya ce akhbarana Abu Dhi'b. Sannan Marwan ibn Muawiya al-Fazari shi kuma ya kira shi da suna Abdul Wahhab. Wa qala Abdul Razzaq akhbarana Abu Ishaq al-Aslami, wa qala Sa'id ibn Sulaiman akhbarana Abu Ishaq ibn Sam'an mawla Aslam, wa qala al-Waqidi akhbarana Abu Ishaq ibn Abi Abdullah. Haka dai suka yi ta bin nan rikita sunan ya zama yana da wahalar ganewa. Haka ya ƙara buga misali da Abu al-Yaqdhan Sheikhul Madaini, wanda shi ma an samu rikicewa game da faɗan sunan sa da caccanzawa. To har sai kai ga yana ba da labari kamar da muka ambata cewa akwai misalan malamai amintattu da aka yi haka, kamar Salim ibn Abdullah Abu Abdullah an-Nadri, wanda al-Madini ɗaya daga cikin tabi'ai din nan shine Salim Maula Shaddad ibn al-Had, kuma ana ce mashi Salim Maulan Nadriyin, kuma ana ce mashi Salim Salim Sablan, kuma ana ce mashi Salim Maula Malik ibn Aus ibn Hadathan, kuma ana ce mashi Salim Maula Daus, kuma ana ce mashi Salim ibn Abdullah Dausi, ana ce mashi Salim Maulal Mahari. Ga sanan da yawa har aka samu wasu manyan malamai sun raba tarjamarsa, kamar Muslim a cikin Al-Asma'ul Kuna sun raba tarjamarsa zuwa gida biyu saboda wannan rikicewa. To har ƙarshe sai yake cikewa da wani abu mai ban sha'awa, shi Al-Imam As-Sakhawi yake cewa an samu wani abu da ya faru irin wannan, annabna wa qaribun min hadha anna Najma ibn Raf'a al-Faqih adda fi mawdi'in khilafan lidh-dhuhri. Yago a cikin tafin shi na fiqhu wannan malami da ya faɗo ta magana sai ce khilafan lidh-dhuhri, a wani zo kuma sai ya ci gaba sai ce khilafan libn Shihab. To sai ya dauka ya manta sai ya dauka Ibn Shihab da Zuhri daban-daban ne, dan haka sai ya zo ya ce khilafan libn Shihab wa Zuhri, sabanin abin da Ibn Hisham ya faɗa Ibn Shihab ya faɗa da kuma sabanin abin da Zuhri ya faɗa. Wato saboda caccan da suna, haka Ibn Shihab da Zuhri mutum ɗaya ne shahararre, amma saboda yawan canzawar aka kai ga ana ambaton shi kamar ka ce mutum biyu ne, wallahu a'lam. To wannan dai malamai suna ishara zuwa ga waɗannan masaloli saboda ɗalibi ko mai bincike ko malami ya gane, kuma saboda abu ne mai wahalar fahimta, kamar yadda abin nan wato malam Ibn Salah yake cewa a cikin muqaddimarsa cewa wa huwa fannun awisun, wannan fanni ne wanda yake awis bi ma'ana mai wahala, yani sa'abul istikhraj, wanda yake da wahalar a fidda a gane kansa, wallahu a'lam. Sai mu wuce inda malai yake cewa afradul alam, afradul alam wato al-alam al-mufrad kenan, wanda zai zama sunan yanka wanda babu irinsa. Za a bincika a ji mutum da wani irin suna, a bincika duk gari ko duk kabila ko duk yanki ko duk dabaka babu mai irinsa. Malin ya ce wa ana bil afradi suman aw laqaba aw kunyatan nahwu Lubay ibn Laba, yace aw min dalil amrun wa kasra an-nassu fil mim aw abi mu'aydin hafsu. Yace wa ana ka bada muhimmanci wajen sanin bi al-afrad bi abi ma'rifati al-asma'i al-afrad, suman wato suna ko au laqaban ko laqabi au kunyatan ko al-kunya, ka bada muhimmanci wajen sanin suna wanda yake mufradi, wajen sanin laqabi wanda yake mufradi, wajen sanin al-kunya wanda yake mufrada wanda yake tilo babu irinsa. Yi kokari ka san ire-iren su wanda babu irin su a gari, dan ka san duk inda kaga irin wannan sunan to wannan nan ne da aka sani. yace nahau Lubayy ibn Laba, kaman sunan Lubayy dan Laba, wannan yana daga cikin suna wanda yake ana ganin cewa mufradi ne. Akwai littafai da malamai suka yi akan ire-iren wannan masailu daga ciki ana ambata littafin Al-Jarh wa Ta'dil ibn Abi Hatim wanda yake kawo irin wannan sunaye a ƙarshen kowace gaba ta babi na harafi kaza, haka a cikin Al-Ikmal na Ibn Makula ana samun su da yawa. Akwai al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Harun al-Bardiji wanda ya rushe ka ta 301, yana da tarjuma cikin Sirar Lamin Nubala a cikin mujalladi na 14 da littafin Tarihu Baghdad a cikin mujalladi na 5. Wannan shi wannan malami ya ware littafi, ya ware wannan irin masailu, ya musu littafi na musamman, duk da yake malamai sun ci gyare-gyaren shi a wurare daban-daban, wasu sunaye da ya faɗa ya ce ɗaiɗaiwa ne, sai a zo a ga akwai mai irinsa ko makamancin haka. Amma a ƙarshe Ibn Salahi ya ba da magana wadda ke zama uzuri da yake cewa wa ala ma fahimtuhu min shartihi la yalzamuhu ma yujadu min dhalika min ghairi asma'i sahabati wal ulama'i riwati. Ina ganin abin da ya sa in ya faɗi suna ya ce wannan sunan babu irin shi, sai wani daga baya ce a wannan sunan an samu irin shi, to ta yi san da yake faɗa babu irin shi, amma daga baya an iya samu. Ko kuma yana nufin a cikin ɗabakar sahabbai, ko a cikin ɗabakar tabi'ai, ko a cikin ɗabakar malamai ko masu riwaya, to ba a san me wannan sunan ba, amma ta yi a same shi, wataƙila a ce misali a cikin komandojin yaƙi, ko a cikin mawaƙa, ko a cikin wani zamani da ya zo a bayan zamanin da shi yake ishara. Saboda abu ne mai matuƙar wahala tantancewa ka ce duka duniya babu irin suna kaza. To amma aka keɓance shi da wasu mutane ko wasu ɗabaka ko wata al'umma ko wasu nau'i na masu wata sana'a, to yana da sauƙi a iya faɗin haka. Na hau kamar wannan suna mai wato Lubayy ɗan Laba. Haka ake karanta shi Laba kamar asa ko fata. Wasu kuma suna cewa a karanta shi a ce lubba kamar yadda wasu suka ce a karanta shi. To wannan suna daga jin shi kaga suna ne wanda yake ba gama gari ba, ba a saba jin irin shi ba. Al-Imamu mai Fathul Muhis ya kawo misalai da yawa, bari za mu karanta wasu daga cikin misalan bayan mun karasa jin abin da shi mai yake faɗa a nan. Au min dalil, ko kuma sunan Mindal wanda laƙabi ne ga wani mutum mai suna Abu Ali Al-Anazi, shine amru kenan, amru au Mindalin amrun amrin au Mindalin amru, wato wanda shine sunan shi amru Abu Ali amru shi ake cewa Mindal wa kasran nasu filmi wajen mimu din a ce Mindal, to haka suka faɗa ƙarara kasran ai wasali ƙasa. Ibn Salah ya ce wai kulna kathiran bi fatiha, wani lokaci kuma sukan ce Mandal din, amma dai wancan shine na farko, shine yafi inganci, shine bishara Mindal. Haka suka nassanta shi au bi abi muaidin hafsu, ko kuma abi muaid ka misalta kuma da abu muaidin wanda shine hafs ibnu ghailan ad-dimashqi, shine ake wa laqabi da abu muaid. To wadannan suna daga cikin afradu na al-kunya ko sunaye ko laqabi. Daga cikinsu har ila yau akwai sunaye daban-daban waɗanda suke ba a san irinsu sai ga mutum ɗaya. Kamar akwai wani suna wanda ake cewa Ajmad bin Ajayyan wanda Ajayyan ala wazani Alayyan, haka Ibn Salahi ya kawo shi an ce sunan wani sahabi ne. Wallahu alam. Akwai Awsatu ibn Amr al-Bazali wanda tabi'i ne wannan, kamar yadda abin nan Bulkini yake faɗa cikin Mahasin. Haka kuma akwai Tadumu tadumu kamar yadda aka ce taqumu ibnu subhin al-kala'i wannan shi ma suna ne na wani tadumu ibnu subhin akwai kuma jubaybu ibnu al-harith wanda suna ne na wani sahabi akwai kuma jandara ibnu khayshana jandara ibnu khayshana da jilan ibnu farwa jilan ibnu farwa wanda tabi'i ne masanin labarai akwai kuma sandar al-judhani al-khasi wanda maula ne ga wani zimba sahabi ne akwai shakal haka shi mutane da fata guda biyu shakalu ibnu humaid shi ma sahabi ne wa shamghun ibnu zaid sahabi ne shamghun dan zaid akwai sudayyu kamar da za a ce ubayyu sudayyu shi ma sahabi ne sudayyu ibnu ajlan abu umama radiyallahu anhu akwai kuma durayb ibnu nuqayr durayb ibnu nuqayr ko kuma nufayr ko nufailu ana fada zance daban-daban ana bada wannan labari sai kuma azwan ibnu zaid ibn ar-raqashi wani tabi'i ne cikin zuhar haka nan as'as inna wal-layli idha as'as ainun sinin as'as ibnu salama tabi'i ne haka kalada ibnu al-hanbal kalad ibn hanbal wannan shi ma sunaye ne haka ga sunan ba gama garin sunaye ba akwai lubaydu rabbihi ibnu ba'akak lubaydu rabbihi ibnu ba'akak akwai wabisa ibnu ma'bad akwai hubaybu da ha'un hubaybu musaggar hubaybu bin mughfil akwai kuma wani mai suna hamdanu wanda haka ake kiran shi hamdanu akwai suna shahararre wanda kullum ake kwatanci da shi wajen shahara game da kasancewar shi wani iri shine sunan wani malamin su Bukhari din nan musaddad bin musarhad bin musarbal bin mugharbal bin murabal bin arandal bin masik bin mustawrid haji musaddad bin musarhad bin musarbal bin mugharbal bin murabal bin arandal da al-hamza bin sarandal bin arandal wannan kuma da ain bin masik bin mustawrid haka mansur al-khalidi ya kawo kamar yadda yake cikin fiqad na ijli haka ya kawo wannan alkunya da ba taba jin wannan nasaba da ba taba jin irin ta ba shine ahmad al-ijli yace abu nu'aym al-fadl ibn dukan ya kasance yas'alni an-nasabi ya tambaye ni wannan nasaba ta wannan malami fa ukhbiruhu na bashi labari fa yaqulu sai yace ya ahmad hadhihi ruqyatul aqrab ce wannan ai surkulle ne wannan wato addu'a cire abin nan ne karin kunama ko wato sai dan maida abin wasa ko raha ko zolaya saboda sunan masha Allah ba a taba jin irin shi wannan wani irin suna ne haka bana laraba bane wallahu ala to haka wajen alqabu wannan game da sunaye kenan wajen alqabu ana samun alqabu irin waɗannan su ma wanda suke afradu ba a taba jin irin su ba kaman akwai wani sahabi daga cikin bararrun bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine safina wanda an yi sabani game da sunan sa shine wancan wanda ake cewa abin nan sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun ce shine sunan dai an yi sabani iri daban-daban to haka kuma wannan ya kawo mana misali irin su Abu Mindal din nan da sauransu haka akwai mutayyanu da kuma wanda malami ne cikin sanannun malamai zamu zo mu ji magana akan shin an zo magana akan alqabu bari mu bashi sai an ji can akwai kuma mushkadana ko mushkudanatu ana cewa mushkadana wato ai makafun fataha ko a ce mushkudanatu ai makafun damma sai da ma damma sukun damma ko damma sukun fataha mushku ko mushkadanatu wanda an ce ma'ana shi shine kwalbar tarayi ko kwalbar ko wani mazbi da ake sanya wani almiski laqabi ne ga wani malami mai suna Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban wanda shahararren kissa cewa wani ya ci gayu ne dalibi ne lokacin amma ya dan gayu da sa kaya masu kyau ya sanya turare mai kyau da ya shigo sai malamin yake mishi wasa yake cewa ma ashummu illa raihata mushkudana bana jin komai sai kanshin wato tarare irin na mazubi kaza kamar a ce sunan tarare ne wani brand name ko makamancin haka to shikenan sai dalibai da aka yi dariya aka murmushi shikenan sai kuma wannan laqabi ya bi shi ana ce mishi mushkudana to wannan laqabi ne da ba taba jin irin shi ba sai gare shi haka akwai alkunya ta bangaren alkunya ana samun su ma wanda suke a faradu babu irin su kamar alkunyar wannan sahabi Abu Barza babu mai irin ta sai shi wanda asalin sunan sahabin Nabba bin Ubayd akwai wani cikin tabi'ai shi ma abin nan wanda yake da wata alkunya shine Abul Baddah wanda shi ma babu mai irin ta sai shi haka Abu Sanabil shi ma alkunyar sa haka Abul Ubaydain wanda sunan shi Muawiya ibn Sabra shi ma babu mai irin ta haka Abul Ashara ad-Darimi shi ma alkunyar sa haka yake da ita shi kadai yiƙau yake da ita babu irin ta to har yanzu ana iya samun mutane da ire-iren waɗannan abin nan tamyizat a cikin sunayen su ko alkunyar su ba wani abu bane ba ko wani dalili daga cikin dalilai yana iya jawo kaga mutum da wani irin suna ko wani irin laqabi wanda shi kadai ke da irin sa to fa'idar sanin haka shine ya zama da zaran an san abin nan sai a gane shi duk inda aka ji shi an san wane ne ko yanzu aka ji an ce in ana cigiyar wani mutum ko ana neman sa cewa kaje anguwa kaza ko gari kaza da zaran ka ce wane alhaji wane ne kaza to kowa ya san shi aka sani da wannan laqabin ko wannan sunan a wannan kasuwar ko a wannan yankin ko a cikin masu irin wannan sana'ar ko a wannan makarantar ko a wannan al'ummar ko yanzu ana yi kaza an ce ai da ka ce wane mai kaza ko kaza kaza to za a ji kawai an san shi babu wani iskari za a bayyana maka shi za a nuna maka shi to haka tun adadin akwai ba abu bane wanda yake wato ba koko sabo a wannan zamanin da muke rayuwa ina ganin saboda gaba ce duk da yake ban mushi asal lokacin da muke ci ba kuma na dan sauraron mintuna amma zamu saurara ya haka saboda mun zo mu tashi ne insha Allah akan wani fasli mai zaman kansa na al-asma'u wal kuna wanda kuma akwai matsaloli da dan dama haka a cikin sa Allah wani subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya karba mana ayyukan mu alkhair ya gafarta mana zunuban mu da kurakuran mu da gangancin mu da jahilcin mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu ya Allah subhanahu wataala muna roƙon ka don girman zatin ka da uluwin ka ya Allah da ƙarfin mulkin ka da ikon ka da rahamar ka ya Allah Allah ka kawo mana sauki a cikin al'amuran rayuwar mu da addinin mu Allah kar ka sanya fitina a cikin addinin mu da rayuwar mu Allah ka tsare mu da tsarewarka ka tsare mu da tsarewarka ya Allah Ya Allah wannan fitintunu na rayuwa da suka damu al'umma a wannan zamanin da muke rayuwa ya Allah subhanahu wataala ka rangwanta mana Allah ka kawo mana sauki wannan annoba da ake ta cece ku ce akan ta annobar coronavirus wanda ta game duniya kuma ta lillibe al'umma da tsoro da tashin hankali kuma ta bada damar yaduwar karerai da shubuhohi da maganganu wasu na ilimi wasu ba na ilimi ba da cece ku ce Allah ka dauke mana ita ya Allah Allah ka rangwanta mana Allah ka dauke mu ita daga kasashen musulmai da sauran al'ummar duniya Allah ka tausaya mana Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka tsiratar da mu, waɗanda ta kama su Allah ubangiji ka ba su lafiya, wanda ba ta kama su ba Allah ka tsare su daga ta kama su, waɗanda suka rasa rayuwar su daga cikin musulmai a ko ina a duniya kan wannan annoba, ya Allah ka tabbatar musu darajar shahidai, waɗanda ma suka haƙura suka zauna inda suke ba tare da sun ji tsoro ko sun gudu ba, Allah su ma ka ba su darajar da kai alƙawari a harshen manzon ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa za ka ba su zadan shahidai. Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kyautata mana, Allah ka ba mu ikon musu biyayya, Allah ka sa su akan tafarki na gari, Allah ka sa mu gama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.